بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر ليا قوات الرجب hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 9 ga watan afrilu shekara miladiya ta 2016 wannan shine kasad na 61 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul maadi fi hadi khairul ibad wallafar al imam al muhaddis al mufassir al faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakr al zura'i al dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibnu Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam al-Thani Allah ubangiji ya gafarta mishi litafin Zadul Ma'ad litafi ne na kundin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama litafi ne mausu'a na komai da ruwanka dangane da dukkanin al'amuran da ke da alaka da rayuwa da ainihin tafarki da manhajin karantawa da jihadi da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake gudanar da al'amuransa babu shakka malamai suna jinjina ga Ibnu Qayyim akan wannan bujumin aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana matafiyi a kasar Makka inda yaje aikin haji daga kasar su ta Dimashq Allah ya saka mishi da alkhairi akwai tambihi da ainihin Malam Husaini wanda suke daukan kasar Yemeni dangane da fadan sunan wannan littafi sunan littafin yadda yake shine Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad amma an samu wasu kasusuwa a wasu lokuta a inda nake ambatan shi da sunan Zadul Ma'adi min hadi maimakon fi hadi to wannan kuskure ne daga gare ni Allah ya gafarta mana gaba daya kama a cikin kasad na 2 da na 3 da na 5 da na 6 da kasad na 16 da kuma kaset na 40 a dukkan waɗannan wurare an yi min tambihi cewa na ambaci sunan da Zadul Ma'adi min hadi khairul ibad babu shakka kuskure ne da kuma zalla ta ainihin harshe na fatan alkhairi ga dan uwa Malam Husaini da yayi wannan ainihin tambihi Allah ya saka mishi alkhairi za mu tashi a ainihin inda malam yake cewa wa naziru hadha qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa qadsu ila anil masjid alladhi ussisa ala taqwa in ba manta ba muna karatu ne a cikin babukan dake bayani akan falalar sallar juma'a da hukuncen hukuncenta da tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake gudanar da juma'a shine yake mana bayani akan ainihin mas'ala dake da alaka da wannan lokaci da aka ce ana samun falala a cikin shi a ranar juma'a lokacin da ake amsa addu'a shine Ibnu Qayyim yake rajahatan da cewa lokutan guda biyu ne akwai wannan lokaci dan kankani na bayan la'asar da kuma gabaki daya lokutan yin ita sallar to anan ne yake kawo hujjoji da zasu tabbatar da wannan taujihin a cikin hujjojin shine yake cewa kwatankwacin irin wannan shine lokacin da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama game da masallacin nan da aka gina fandisho din sa akan tsoron Allah faqala sai manzon Allah yace huwa masjidukum hadha shine wannan masallacin naku wa ashara ila masjidil madina yayi ishara zuwa ga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke kasar Madina kamar yadda al-Imam Muslim ya fitar wa hadha la yanfi an yakuna masjid Quba alladhi nazalat fihi al-aya muassasan ala taqwa kaga wannan ta'arifi da manzon Allah yayi akan cewa masallacin sa shine aka gina akan taqwa baya kore kasancewa masallacin Quba wanda shine ayat ta sauka akan shi wannan bai kore cewa masallacin shi ma an gina shi akan taqwa ne bal kullun minhumma muassasun ala taqwa kowanne daya daga cikin su to an assasa shi ne akan tsoron Allah wa kadhalika qauluhu sallallahu alaihi wasallama fi sa'atil jumu'a haka nan kuma fadin da manzon Allah aka ce yayi game da wannan lokaci a cikin ranar juma'a da yake cewa hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tanqadi as-sala. Okay, fadin shi malamin ko cewa tsakankanin liman ya zauna ne har zuwa idan da sallah. La yunafi qawluhu fil hadith al-akhar, wannan baya cin karo da zancen da yayi a dayan hadisin da yake cewa faltamisuha akhir sa'atin ba'd al-asr, ku nemi wannan lokaci a ainihin lokaci na karke bayan la'asar. Wa yushbihu hadha fil asma'i qawluhu sallallahu alaihi wasallama, daga cikin irin abin da ya kama da wannan a cikin sunaye da ake baiwa abubuwa fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ma ta'udduna ar-raquba fikum, me kuke lissafa ar-raqub? Ar-raqub a wajen Larabawa shine mutumin da bai ta aure ba a mai haihuwa ba, yana jira ya ga jinin sa a haifa masa da. To al'adar Larabawa shi suke ce ma ar-raqub. Qalu, sai suka ce man lam yulad lahu, muna ce ma mutumin da ba a yi mishi haihuwa bane raqubu. Qala, sai manzo Allah ya ce ar-raqubu man lam yuqaddim min waladihi shay'an, asalin mutumin da za a kira shi da suna mai jira shine wanda bai gabatar da wani abu a cikin ƴaƴan shi ba, ma'ana ƴaƴan shi babu wanda ya taba mutuwa a kankanin sa, wanda yake ta haihuwa amma Allah bai taba jarabta shi da dan shi kankani ya rasu ba, to wannan shi ma ar-raqub ne, mai jira ne na ya ga ran da dan shi zai rasu, domin rasuwa da karami wata jarabawa ce da Allah ya sanya falala a cikinta, wanda duk Allah ya jarabce shi da mutuwan ƴaƴa kanana uku ko biyu, idan ya hakura Allah zai bashi aljanna kamar yadda hadisi suka tabbatar a cikin Bukhari da Muslim da Muwatta. To wanda a gun Larabawa suke ce ma ar-raqub shine wanda ba mu shaihuwa ba, sai yanzu manzon Allah ya kawo musu wani sabon ma'ana ga lafazin ar-raqub, shine mutumin da ba a taba samun dan shi kankani ya rasu ba. Fa akhbara anna hadha huwa ar-raqub, sai bayyana musu cewa wannan shine ar-raqub. Id lam yahsul lahu min waladihi min al-ajri ma hasala liman qaddama minhum faratan, domin bai samu lada ta hanyar dansa ba kamar yadda mutumin da dansa ya mutu yake samun lada. Wa hadha la yunafi an yusamma man lam yurad lahu raquban, wannan kuma bai hana a ce mashi dayan wancan da suke fada al'ada wanda ba a taba mishi haihuwa ba, wannan bai hana a ce mishi ar-raqub. Wa misluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallama, har ila yau misalin irin wannan fadin manzo Allah da yace mata udduna al-muflisa fikum, wa kuke ce mafallasashe a cikin ku, wane ne muflisi? Qalu, suka ce man la dirhama lahu wala mata'a, wanda ba shi da kudi ba shi da kayan siyarwa ba shi da kama sayar. Qala, sai yace al-muflisu man ya'ti yawmal qiyamati bi hasanatin amsalil jibali wa ya'ti wa qad latama hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha فيؤخذ من حسناته وهذا من فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته الحديثه. ذا الله يجي مفلسي شيني وند رانا القيامه زي زو ده ايوكان الخير كمان جرمن دواس اما كما سي زو ده ليفكا يا ما رواني يا دكيواني يا زبد جنن واني يا يغلم واني يا تشي متنچن واني, sai a dinga ɗiban ladan shi a bawa ne, a ɗiba a bawa ne, a ɗiba a bawa ne, har lada ya ƙare, masu jiran ba su sukan su na ainihin wato haƙoƙinsu da ke kan shi suna ta jira, sai a dinga ɗiban zunubansu ana ƙara mishi, ana ƙara mishi zunubai a madadin mutuncinsu da ya ci da haƙoƙinsu da ya ci, ba zai bar tarin shi alƙiyama ba, face yana da tarin zunubai waɗanda na mutane ne aka tara mishi sakamakon haƙoƙinsu da ke kan shi, karke sai a ce ya tafi ainihin wuta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine fallasashe a lahira. Kaga wannan a cikin hadisin ainihin Muslim, haka ainihin riwayar ta zo, kaga shi ma wannan bai hana a ce ma wancan fallasashe, mara kuɗi fallasashe ne da bai samu aunin kuɗi, haka wanda zai je lahira da lada amma yayi mugayen ayyuka da zalunci ga ƴan uwansa bil adama, shi ma fallasashe ne, kuma ya mafi wannan fallasa. Dan karamin kwatance shine a ce ka wayi gari, a gari kamar Zaria kana da kudade miliyan, kana da miliyan 100, amma ga masu bin ka bashi, ga masu bin ka haƙoƙin su da sauransu, a taru ai ta diba ana basu ana basu, kafin rana ta tsaga ta raba tsakiya ka zo baka da kosisi, sai kuma yan sanda su ce to har yanzu akwai masu binka bashi da haka a tafi da kai gidan yara a rufe ka ba a san ma yaushe zaka fito ba ka kuka ba karamin fallasa bace wannan Allah ubangiji ya tsare sai malam ya ci gaba da cewa wa misluhu qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama har ila yau misalin wannan shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa laysal miskinu hadha tawaf alladhi taruddahu al-luqmatu wal-luqmatan miskini matalauci ba shine wannan da ke yawo yana bara ba a bashi loma daya ko loma biyu sai ya karye kwana wattamratu wattamratani ko a bashi addabiniya ko dabino kwaya biyu sai ya juya walakinnal miskina alladhi la yas'alu an-nasa asalin miskini shine wanda baya roƙon mutane wala yutafattanu lahu kuma ba a tsinkayen yana da bukata fa yutasaddaqa alaihi ballantana a bashi sadaka ba a tunanin bashi yana da bukata wannan hadisi al-Imam Bukhari ya fitar da shi da ainihin Muslim to ga dukkanin su guda biyun miskinai ne wannan wajen rashin roko wancan kuma wajen roko wa hadhihi sa'atu hiya akhiru sa'atin ba'da al-asr mala yace wannan lokacin da ake fada shine lokaci na karke bayan sallar al-asr yu'azzimuha jami'u ahli al-milal gabaki daya mutanen da ke bin addinan sama suna girmama wannan lokacin wa inda ahli al-kitabi hiya sa'atu al-ijaba agun kirista da yahudu wannan lokaci ne na amsa addu'a wa hadha mimma la gharda lahum fi tabdili wa tahrifi wannan ibada ko wannan lokaci ba su da wata manufa da za su cimma wa in sun canza lokacin da haka baya daga cikin abin da suka canza ko suka bata sun bashi yadda yake saboda ko sun canza ma suna so su cimma wuri abin suna da maslaha akan gane lokacin da sanin shi wa kadai itarafa bihi mu'minuhum wadanda suka yi imani daga cikin suka shiga musulunci sun tabbatar da cewa lalle akwai wannan karatun a cikin karatun su na Yahudu ko na Kirista wa amma man qala bi naqliha dan ka ji ya gama zance akan wadanda suka ce akwai wannan lokaci amma lokacin yana caccanzawa ko lokacin akai sabani muka ji zantutuka guda 13 game da tahdidin sa ya tike mana akan wannan tahqiqi da yayi akan cewa lokacin shine sa'a ta karshe bayan la'asar to za mu yi itinawa dama yace akwai wadanda suka ce sam an yi wannan lokaci kuma ba za a sake yin shi ba to sune wadannan da yake cewa amma man qala bi naqliha faramal jam'a bidhalika bainal ahadith sai zama yana nufatar ne ya faɗi haka da sunan bari ya hada hadisan wa inda ahlul kitabi wa hadha laysa biqawin ko kama fa'ala dhalika fi lailatul qadri kama yadda suka yi haka dangane da lailatul qadri suka yi kokarin hada hadisan sai suka ce to suna ganin lailatul qadri ba za a sake maimaita ta ba wa hadha laysa biqawin mala yace wannan fatawa ba ta da karfi fa inna lailatul qadri qad qala fiha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam faltamisuha fi khamisatin tabqa fi sabi'atin tabqa fi tasi'atin tabqa dama ita daren kaddara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku neme ta a cikin kwanaki 5 da suka rage azumi ku neme ta a cikin kwanaki 7 da suka rage azumi ku neme ta a cikin kwanaki 9 da suka rage azumi da ba ta tabbata kinan da babu dalili a san akan a ce ku nema da azumi da a ce an dauke ta ba ta yi walam yaji mithlu zalika fi sa'atil juma'a ba a samu wani dalili irin wannan da yazo game da wannan awa ta cikin ranar juma'a ba wa aidan har ila yau fal ahadithul lati fi lailatul qadri hadisan da suka zo game da bayani akan daren lailatul qadri laysa fiha hadithun sarihun bi annaha lailatu kaza wa kaza babu wani hadisi da yazo karara dan ya bayyana cewa daren kaza ne keke da keke bi khilafi ahadisi sa'atil juma'a amma kaga al'amarin hadisan lokacin na cikin juma'a su ba haka bane su akwai hadisin da zo keke da keke yace awa ta karke a ranar juma'a bayan la'asar fa zahara al-farq bainahuma to wannan ya bambanta tsakankanin su to wannan magana da malam yayi anan akwai ta baba game da ita cewa laysa fiha hadithun sarihun bi annaha lailatu kaza wa kaza, daren lailatul qadri, cewa babu wani hadisi karara da yazo akan bayani akan cewa daren kaza ne ga watan kaza. Akwai littafi kankani gashi, fiqhu qiyam ramadana fadluhu wa kayfiyatu ada'ihi wa mashru'iyyatil jama'ati fihi wa ma'ahu bahthun qayyimun 'anil i'tikaf na malam Muhammad Nasir Din al-Albani. Asalin littafin wato kamar kace zail ne, ragowa ne na littafin shi mai suna Salatu Tarawih, wanda bahsi ne babba mai zurfi kwarai game da sallar azumi, sallar ashan ko qiyamul layli ko tahajjudi. To a cikin wannan littafin gashi jama'a a shafi na 19 a inda malam Albani Nasiruddin yake magana akan qiyamu ramadana, yace gaba ta uku wa hiya laylatu sabi'in wa 20 min ramadana ala al-arjah. Laylatul qadri ita ce daren 27 ga watan ramadana a bisa magana mafi rinjaye. Wa alayhi aktharul ahadithi, kuma hadisai da dama akan haka suka zo. Min ha hadithu Zirr ibn Hubaysh qala, daga ciki akwai hadisin Zirr dan Hubaysh babban tabi'i yace sami'tu Ubayy ibn Ka'ab yaqulu wa qila lahu, naji Ubayy dan Ka'ab ya bada amsa bayan da aka tambaye shi aka ce da shi, inna Abdullah ibn Mas'ud yaqulu, Allah shiga bata malam, mun ji dan uwanka sahabi malam Abdullah dan Mas'ud yana cewa man qama sanata asaba laylatul qadri, wanda yayi qiyamul layli na tsawon shekara to shine zai dace da daren kaddara. Fa qala Ubayy radiyallahu anhu, sai Ubayy Allah ya kara mashi yarda yace rahimahullahu, Allah ya ji kan Abdullah dan Mas'ud, arada Allah ya takilan nasu, abinda yake so kada mutane su shantake in an ga musu ranar tsawon kwanaki 359 zasu tabbacin su ne, amma wannan ranar sai su fito ko su sallah dan su dace da lailatul qadri. Kamar yadda yanzu haka mutane suke, ko maka kaje Umara haka mutane suke, ran da aka ce lailatul qadri ne yau, to ranan tun daga kan titina wajen kilomita kaza kafin ka zo harami ba za ka samu waje ba, sai dai in zaka zo tun bayan sallar azhar ka zauna ba za ka matsa ko ina ba. Za ka yanzu mutane suke yi ittikali din, sai ya ce wallazi la ilaha illa huwa, na rantse da Allahn da babu sarki sai shi, inna hala fi ramadana, wallahi daren lailatul qadri a cikin watan ramadana ne, ya halifu ma yastasni, ya rantse da Allah ba tare da ya togace ba, wa wallahi yace na rantse da Allah kuma, inni la a'lamu ayya lailatin hiya, na san a cikin ramadana ma wani dare ne, hiya lailatul lati amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi qiyamha, shine daren nan da manzon Allah ya zo ya ce lalle mu tashi mu yi ibada, hiya lailatu sabihati 27, shine daren da in an wayi gari za a dauki azumin 27. Dan dama musulunci daren wunin ake fara yi kafin wuni, duk wani wuni sai an yi daren shi sannan za a yi shi. Wa amaratuha, alamar wannan rana an tatlu ash-shamsu fi sabihati yawmiha baydaa la shu'a'a laha, awayi gari rana 27 rana ta fito farakar amma ba ta da zafin rana. Warafa dhalika fi riwayatin ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama, a wata riwaya ma shi Ubayyun ya daukaka wannan zance zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi da ainihin Abu Dawuda da wasu malamai. To da wannan ne sai malam yace wannan shine magana mafi rinjaye, tare da cewa akwai wasu hadisai da suka zo suka yi dungu cewa daren mara 21 da 3 da 5 da 7 ko da 9, wasu kuma suka kale daga cikin maran daga 23 zuwa da 9, wani hadisin kuma ya kara kalewa daga 25 da 7 da 9, sai wannan hadisin kuma sai ya zo sai ya fayyace komai. Dan haka alal arjah wannan daren ne, in kuma har yayu kamar yadda wasu malamai suke gani cewa ana samun tanakkuli caccanza daren, to yana canzuwa ne tsakankanin waɗannan dareraki na ainihin odd days na mara a waɗannan kwanaki 10 na ƙarshen Ramadana, domin a aikace an samu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zai ga wa sahabbai daren da za a yi lailatul qadri sai tare da wasu suna husuma sai Allah ya dauke ranan Allah ya sa akai transferin ranan zuwa wata rana daban kuma aka ki gaya musu to har yanzu akwai yuwar kenan a ce duk da wannan hadisin ya ayyana daren 27 ana iya samun wani mani'i a wata shekara ko a wani yanayi Allah cikin hikimarsa da ikonsa sai ya dawo 23 ko da 5 ko da 1 ko da 7 da haka abin da yafi kamata ga musulmi tsawon dararrakin azumi gaba ɗayan su daga ran da aka ga wata ya tabbatar yana yin sallolin qiyamul layli don da hadisi ya zo akan cewa man kama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk ya sallar dare a watan ramadana dukkanin dararrakun kenan yana imani da Allah yana neman lada a wurin Allah za a gafarta mishi gaba ɗayan zunuban shi sannan idan aka zo ƙarshen azumi 10 ga wata sai mutun ya zage dantsi ya ƙara kaimi in ya samu halin zuwa Makka ko Madina ko Baitul Maqdis ya itikafi in bai samu hali ba ya ci gaba da ibada dare da rana karatun alqur'ani istighfari sallar dare da sauran abubuwa wanda suke ayyuka ne na qurba sai ya samu wannan falala haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi da zaran ƙarshen azumi yayi sai ya zage dantsi ya matsa daga ya bar iyalan shi an taba samun yanayi wanda suma matan sukan bi shi masallaci su je su itikafi akwai shekarar ma da yaga abin ya zama kamar gasa yanzu masallaci yaga an kafa tanti kala daban-daban wannan nawaye aka ce na wance ne wannan fa na wance ne wannan fa na wance ne abin ya zama gasa kin ci to shikenan ina fasa su su zo su saboda kawai sun ji zai itikafi bara yayi wance mata yi shikenan mata sarakunan gasa kowa sai ta dauko ta taho to dan gudun kai ya basu yanayin da zasu je suna yin riya sai ce shi ya fasa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil akhirati wal ula wannan a take sake nan jama'a kwarai game da babi ko mas'ala ta ayyana laylatul qadri yan uwa su koma wannan littafi da kuma asalin littafin shine salatu tarawihi dan ganin karakaran bayanai da malamai suka fada wallahu ta'ala ala wa amma qawlu man qala innaha rufi'at fa huwa nadhiru qawli man qala wanda yace an dauke laylatul qadri an dauke ainihin wato abin nan sa'a ta amsa tambayi ta amsa bukatu gaba daya ta daina aukuwa a cikin juma'o'i to wannan daya ne magana shi da wanda yake cewa inna laylatul qadri rufi'at cewa an soke laylatul qadri wa hadhal qa'ilu in arada annaha kanat ma'luma wanda yayi wannan magana idan yana nufin cewa laylatul qadri da an santa amin wannan awa wanda ake amsa bukatu ranar juma'a da an santa farufi'a ilmuha anil umma daga baya sai aka dauke ilimin sananta daga barin al'umma fayuqalu lahu to wannan sai a ce da shi lam yurfa ilmuha an kullil umma ba a dauke ilimin daga gaba ɗayan al'umma ba an dai dauke daga wasu wa in rufi'a an ba'dihim koda ku wasu sun waye gari ba su sani ba wa in arada anna haqiqataha wa kaunaha sa'atu ijabatin rufi'at idan ko yana nufin kasancewarta akwai wannan lokacin da kasancewar lokacin lokacin amsa bukatu ne yace yanzu babu lokacin babu wani lokaci da ake amsa bukatu bai da hakika shirme ne kawai fa qaulun batilun wannan magana ce ta banza mukhalifun lil ahadith as-sahiha as-sariha ya saba wa hadisai ingantattu waɗanda suka zo suka furta qarara cewa akwai wannan lokaci fala yu'awwalu alayhi ba za a tsaya ana kallon wannan magana ba wallahu a'lam Allah shi ya fasalin daidai izuwa nan ne ya gama mana bahfi dangane da mas'ala ta wannan lokaci da ake amsa bukatu ranar juma'a sai ya ce alhadiyatu wal 20 siffa ko kuma falala daga cikin khasa'is na ranar juma'a na lamba na 21 shine anna fihi salatal juma'a a cikin wannan rana akwai sallar juma'a allati khussat min baini sa'ir salawatil mafrudat wacce an kebance ta daga cikin sauran salloli na farilla bi khasa'isa da wasu siffofi ko darajoji la tujadu fi ghairiha wadanda babu su a cikin sauran min al-ijtima' farko dole sai an taru mutum daya baya yin juma'a dole sai da mamu wal adadil makhsus da bayani akan cewa sai an samu wani adadi na musamman sananne wannan a bisa mazhabin waɗanda suke ganin ba a yin juma'a sai an kai adadin mutane kaza 12 ko 40 ko makamancin su amma sahihiyar magana liman daya da mamu daya za su yi juma'a karanta littafin fiqhu sunna na malam sayyid sabiq washtirat al-iqama da kuma sharadin sai a gari inda mutane suke residential ko living area living quarters ma'ana inda mutane za su samu kansu a halin tafiya ko mun yawan su to ba za su ce bari su yi juma'a ba da a ce za ku bar gari a motoci ko a jakuna ko a kafa ku kama wata hanya don kuna da yawa idan ranar juma'a ta yi muku akan hanya kuka tsaya yin sallah juma'a ba ta hau kanku ba sai inda gari yake mustaqirrun tabbataccen gari sansanin matafiya ko sansanin yan gudun hijira ko sansanin inda ake kasuwanci ko wani cinikayya ko abin nan yadi na abin nan site na gini a inda ake developing kamar garuruwa ko anguwanni ko wuraren da ake suke kamar filayen noma irin na zamani da suke dauke da gonaki da yawa da irin wannan wuraren da ba residence bane mutanen wurin ba zaunannun wajen bane to babu sallar juma'a kansu wal istitan haka kuma sai an samu al istitan shine settlement wancan ishatul iqama wato aka san iqama shine safar kenan wanda ba matafiya ba nan kuma settlement shine gidaje anguwanni garuruwa ba wurin da zai zama temporary ba ina fata mun gane wannan jama'a can iqama wato aka san matafiya nan kuma settlement istitan aka san duk wurin da zai zama ba gari bane na mutane an zauna ne ai wani abu ƙwarya ƙwarya da an gama a tashi kama a ce ana cin kasuwa irin da ake yi da kasuwar baje kolin noma me ake ci mata ne eh mene bikin baje kolin amfanin gona haka ne suna kalankuwa ko makamancin shi ana zuwa a samu wani daji a kafa rumfuna ko tsakankanin garuruwa ko kan hanya to ko da za a yi mako a wurin har juma'a ta ratsa ba ta hau kan duk wanda yake wurin ba saboda wurin ba gari bane ina fata mun gane wannan wal jahr bil qira'a daga cikin abin da ta siffanta da shi shine bayyana karatu sabanin duka sallolin da ake yi da rana ba a bayyana musu karatu amma juma'a za a bayyana mata karatu a matsayin ta na sallar farilla ba irin sallolin da misali sallar roƙon ruwa ko sallah ta idi kuma kamantan su dukan su ba su kai wajabcin juma'a ba to a dukkanin salloli na wajibi na farilla waɗanda ake yi da rana tsaka juma'a ce take da siffar cewa za a yi karatunta a bayyane kowa ya ci duk wannan daga cikin abin da take banta da shi banda sauran salloli na farilla wa qad jaa'a min at-tashdidi fiha ma lam ya'ti nadhiruhu illa fi salatil asr kuma an samu tsananta wato alƙawarin azaba ga wanda yayi wasa da ita abinda ba a samu game da wata sallah ba in banda sallar al'asr fa fi sunan al-arba'a a cikin sunan na al-imam ainihin al-imam Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah min hadisi Abul Ja'd ad-Damri daga hadisin Abul Ja'd ad-Damri wa kanat lahu suhba wanda sahabi ne Abul Ja'd dinna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah ya ce man taraka salasa juma'in tahawunan wanda duk ya bar sallar juma'a sau uku a jere ya bar sallar juma'a sau uku saboda wulakanta juma'a taba Allahu ala qalbi Allah zai tame zuciyarsa ya ku sarakuna da malamai da sauran yan bana na iya me kuke yi game da mutane da suke rayuwa a nan kasar zazzo musulmai waɗanda ba sa sallar juma'a Allah kadai san yawan su kun taba sa wani komiti na malamai ko yan banga ko dattawan anguwa ko kananan sarakuna na anguwanni da masu anguwa da sauransu su dau mataki akan su kun taba wannan kun ma san ana yin wannan amma saboda shedanci sai wanda suke rayuwa ta sunna da ta mutu an daina jin labarin ta su kuke sawa ido sunnar da an fi shekara 100 ba ga wanda yake da ita ba shine yin sallar juma'a da hantsi su sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani malami da ke ƙaryata wannan to ko dai jahili ne a rigan malamai ko kuma zindiki ne mai ƙaryata gaskiya kashi na uku kawai sune malamai wanda suka yi wa abin ta'awili akwai su a cikin karatu irin su Ibn Abdul Barr a cikin al-Istizkar da makamantansu wanda suka ne musu nuna cewa hadisan ba haka suke nufi ba malamai sun musu da martani malamai ba su kyale su ba hadisin cewa ranar juma'a muna zuwa mu dawo sallar juma'a sannan mu je mu baccin rana sai wasu malaman malikiya suka ce saboda wai juma'a a ranar ta to sahabbai suna mantawa da komai ne ita kadai suke yi da aka habbaci rana ma ba sa sakin jiki su yi shi dan kai sa su rasa juma'a har sai an gama juma'a tukunna sannan za su baccin rana su ci abinci da Ali Adam ya zo kan waɗannan maganganu duk ya kawo sai ya ce amma wannan duka takallufi ne wannan ba shi da wata hujja takallufi ne gaba ɗaya to me kuke yi akan mutanen da ba sa zuwa sallar juma'a matasa ga su nan a gari ba sa yi ƴan kasuwa shin kuna sa a yi aiki da ayar idza nudiya lissalati min yawmil juma'a fas'au ila zikrillah ku sa dogarai da waɗanda kuke cewa za ku tura su ta da hayaniya a masallatan musulmai ku sa su dinga tsaya a bakin kasuwanni mana idan an kira sallar juma'a a ce duk a rafa kasuwa a je a yi sallar juma'a tukunna dawo da za ku yi haka sai Allah ya girmama ku saboda kun tsara addinin Allah amma jibayin da kuke wulakanta a hannun yara ƙanana da an ce a ƙasar nan akwai sarakunan da suka fito liddawa ake ana irin liddawa na yan firamare ana sai sun wuce saboda tsoronsu da ake ji amma yanzu su suke tsoron wuce ta cikin angonin mutane su ne suke jin tsoron yanzu akwai titunan da wasu sarakuna ba sa iya ratsawa a garuruwansu saboda jin tsoron abin da za a musu to yana girma yake kenan kuma din mai ja muku wannan kin gaskiya shi sa Allah sai ya cire mutane haibarku ya cire mutane karamarku ba a kallonku a matsayin komai da wani bala'i zai auka mafi yawansu wallahi murna za a yi to ya kamata sarakuna su dawo cikin hayyacinsu jama'a Allah ubangiji ya tsare mu a takaice jama'a ku ji wannan hadisi wanda duk ya wasa da juma'a kwaya uku to daga nan Allah zai bame zuciyarsa wannan hadisi ne ingantacce Allah ya tsare mu daga wasa da ainihin sallar juma'a qala at-tirmidhi hadithun hasanun al-imam at-tirmidhi bayar wa ta wannan hadisi sai ya ce hadisi ne kyakkyawa wa sa'altu muhammad ibn isma'ila an ismi abil ja'di ad-damari yace na tambayi malam muhammad dan isma'ila bukhari kenan Allah ya gafarta musu gaba daya cewa menene sunan wannan abul ja'di ad-damari dan anan yanzu al-kunya ce da kuma nisba baban wane dan kabila kaza faqala sai bukhari yace lam yu'raf ismu ba a san sunan shi ba da wannan sunan kai aka san shi wa qala yace la a'rifu lahu anan nabiy sallallahu alaihi wasallama illa hadha al-haditha kuma ban san wani hadisi da ya ruwaito daga manzon Allah ba in banda wannan hadisi al-imamu al-hafiz abul fatih al-azdi a cikin littafin asma'u man lam yu'raf asma'u man yu'rafu bi kunyatihi min ashabir rasuli sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa sunan wannan mutumi adra al-hamza dalun ra'un aynun adra'u haka ya fada kuma haka ainihin wato malam amma al-isti'ab ibnu abdul barri kenan shi ma ya sake ruwaitowa amma a cikin littafin al-isaba na ibnu hajar shi kuma yace sunan wannan mutumi amru dan bakar wallahu ta'ala a'lam waqad jaa fi sunani anan nabiy sallallahu alaihi wasallama al-amru liman tarakaha an yatasaddaqa bi dinari yazo a cikin hadisai a cikin sunan na al-imam abu dauda kenan da nasa'i cewa wanda ya bar sallar juma'a so daya bai samu sallar juma'a ba to ya je sadaka da dinari daya sai dai hadisin bai inganta ba fa in lam yajid in bai samu ba fa nisfu dinarin ya sadaka da rabin dinari a yanzu kamar naira 2500 kenan wata kila ko rawahu abu dauda wa an-nasa'i min riwayati qudama ibn wabra al-imamu abu dauda da al-imamu an-nasa'i sarwaito wannan hadisi daga riwayan qudama dan wabra to wannan qudama din yana da matsala malamai sun ce majhuli ne kamar yadda zamu zo mu ci an samura ibn jundubin walakin qala ahmad al-imamu ahmad ya ce qudama ibn wabra la yu'raf haka ainihin abdurrahman ibn abi hatim ya ruwaito a cikin littafin al-jarh wa ta'dil daga babansa abu hatim daga al-imamu ahmad ibn hanbal cewa an tambayi Imam Ahmad ya ce la yu'raf, ba a san shi ba. Haka kuma Al-Uqayl ya faɗa a cikin Ad-Du'afa wal Matrukina da Ibn Adina a cikin Al-Kamilu fi Du'afa'ir Rijal. Haka wannan mutumi ba a san shi ba, duk da yake Ibn Hibbana yayi halin nasa ya ambace shi a cikin Kitabu Thiqat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qala Yahya ibn Ma'in thiqa, Yahya dan Ma'in yace amintacce ne. Wa hukiya anil Bukhari annahu la yasihu sama'uhu min Samura, sannan Bukhari an ruwaito daga gare shi cewa bai tabbata wannan mutum Qudamatu dan Wabra ya ji hadisi daga Samura ba. Kenan bayan jahala kuma akwai irsali ko inqita'i. A takeice wannan hadisi jama'a bai tabbata ba. Malam Muhammad Nasir Din Al-Albani a cikin littafin shi Da'iful Jami' As-Saghir, lamba ta 12,297, ya tabbatar da raunin wannan riwaya. Dan haka wanda ya bar juma'a to sai dai ya ta tuba, ya ta istighfari, yayi nadama, kuma kar ya sake yin haka, kar ya sake barin juma'a. Kana musulmi, dan musulmi a nan garin Zariya ko Kano ko Sokoto ana sallar juma'a, sai mutum kawai ci gaba da harkar shi, wai shi dan makarantar boko ne ko ma'aikacin gwamnati ko dan kasuwa ko kuma yana wata harka ta shi kawai, ko yana kwance ma yana bacci, ya sha wiwi ta kai mishi geji kawai yana bacci. To wannan ba karamin bala'i bane jama'a. Kuma kaji dai wanda diye uku a jera haka to ya shiga cikin wani rikici, shine Allah ya rufe zuciyarsa, babu alheri a cikin sa. Allah ubangiji ya tsare mu. Wa ajma'al muslimuna ala anna al-jum'ata fardu 'ayn, gaba ɗaya musulmai sun yi ijma'i akan cewa juma'a farali ce ta ainihin ainu akan kowa da kowa, wani baya daukewa wani, illa qaulan yuhka ani Shafi'i, amma ko wani zance da ake ruwaitowa daga al-Imamu Muhammad ibn Idris Shafi'i, annaha fardu kifaya, cewa wai ya ce juma'a farali ne wanda wasu jama'a suna iya daukewa wasu. Malam yace wa hadha ghalatun alayhi, masu ruwaito wannan magana daga Shafi'i sune suka kuskura ruwaito daga Shafi'i. Man sha'uhu annahu qala, burbushin wannan kuskure ya taso ne daga cewa da akai Imamu Shafi'i ya ce wa amma salatu al-Eid fatajibu ala kulli man tajibu alayhi salatu al-Jum'a, yace ita dai sallar Idi tana wajaba akan duk wani wanda Juma'a ta wajaba akan shi. Fa zanna hadha alqa'ilu anna al'ida lamma kanat farda kifaya kanat aljum'atu kadhalika, sai wanda yayi wannan kuskuren ya dauka cewa to tunda sallar idi farali ce ta kifaya to juma'a ma haka ne kenan, tunda an yi ta'abiri da cewa duk wanda idi juma'a ta hau kan shi to idi ta hau kan shi, haka abun yake. Amma game da juma'a wani bai dauke wani, game da idi ne wasu al'umma na iya dauke wasu. Kuma karin wanta dama fardu kifaya farilla ne akan kowa, shi ma idan da ba a yi ba duka an yi laifi, yana faduwa ne akan wasu idan wasu sun yi, amma baya faduwa akan mutane gaba ɗayan su. Malai yake cewa wa hadha fasidun, wannan magana ce ta barna, bal hadha nassun min ash-Shafi'i anna al-ida wajibun 'ala al-jami'. Kai zaka iya cewa ma wannan nassi ne karara daga Imam Shafi'i cewa idi ita ma wajibi ce akan kowa. Wa hadha yahtamilu amrayni, wannan yana daukan daya daga cikin fuskoki guda biyu. Ahaduhuma an yakuna farda ainin kal juma'a, cewa idi shi ma farilla ce akan kowa kamar yadda juma'a take farilla akan kowa. Wa an yakuna farda kifaya, ko kuma ya kasance fardu kifaya. Fa inna fardal kifayati yajibu 'ala al-jami', domin shi ma fardu kifaya wajibi ne akan kowa. Ka fardil a'yani sawa, da shi da farali na kan kowa duka iri ɗaya ne. Wa inna ma yakhtalifani bi suqutihi an al-ba'di ba'da wujubihi bi fi'l al-akharina, kawai shi fardu kifaya yana faduwa ne akan wasu bayan da wajibi ne idan wasu suka yi. Ma'ana idan ga mutun ya mutu yanzu to wajibi ne akan dukkanin musulmai su mestura, amma idan wasu suka tashi suka yi wannan aikin ne, mishi wanka da haka mai kabari da mai sallah da sanya shi a kabarin sa, to wannan aikin da suka yi ya saukar da wannan wajibcin akan sauran da ba su samu hali ba. Amma a lokacin da ba a fara ba wajibi ne akan kowa. Ina fata mun gane wannan. Mubasharantar da wasu suka yi shine ya dauke su akan. To amma fardu kifaya, fardu ainin koda wasu sun fara yi bai dauke wasu da zai dauke wasu shikenan idan su wani suka tayar da sallar juma'a a waje kaza suna cikin yidin nan to kai zaka yin harka ka kai ka kara gaba kamar yadda zaka iya wucewa kaga ana sallar jana'iza amma kana da wani uzuri ko damuwa da ta hana kai aka iya wucewa ka ku ga sallar azhar ko juma'a ko da ka wuce dole ka je wani waje ka je kai ina fata mun gane bambancin jama'a sai malai yake cewa as-saniyatu wal 20 wato siffa ta 22 daga cikin siffofin sallar juma'a ko ranar juma'a waɗanda take banta da su banda wasu ranaku anna fihi al-khutba allati yuqsadu biha as-sana'u 'ala Allah wa tamjidi wa tamjiduhu wanda a cikin ranar juma'a akwai huduba wanda manufarta shine yima Allah yabo da kuruta Allah washahadatu lahu bil wahdaniyya da shaida cewa Allah ubangiji kwaya daya ne gal wali rasulihi sallallahu alaihi wasallama bir risala da shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ne kwaya daya gal annabi shine wato mai sakon Allah na karki wa tazkiru li ibadi bi ayyamihi da tunawa mutane bayin Allah da ranakun Allah ranan mutuwa ranan hisabi ranan shiga kabari da makamantansu da kuma ainihin wato wa nahayuhum amma yuqarribuhum min saqatillahi wa narihi da kokarin hana mutane daga abin da zai kai su zuwa ga fushin Allah da azaba Allah wa wasiyatuhum bima yuqarribuhum ilayhi da jan kunnan su aikata abin da zai kusantar da su zuwa ga Allah wa ila janib ila janabihi da abin da zai kawo su gab da Allah wa nahayuhum amma yuqarribu wa hadha huwa maqsudul khutbati wal ijtima'i laha wannan shine manufar khutba shine kuma manufar taruwa da ake so mutane su zo da wuri su ji huduba zamu je can gaba zai mana bayani akan siffar huduba da me ake fada anan zamu tattauna bayani ainihin insha Allah game da huduba bisa gurgudan hali as-salisa wal 20 siffa ta 23 daga cikin siffofin ranar juma'a annahu al-yawmul ladhi yustahabbu an yutafarraga fihi lil ibada rana ce wanda yana daga cikin mustahabbanta mutum ya sakankance gaba daya aikin shi zama ibada ne walahu ala sa'iril ayyami maziyya bi anwa'i min al ibadati wajiba wa mustahabba wannan rana tana da karin daraja akan sauran ranaku saboda nau'o'in ibada na ainihin mustahabi da wajibi tun daga wanka da karatun sura kaza da karatun tasbihi da yawaita salati da fita zuwa masallaci da sanya kaya masu kyau da makamantansu fallahu subhanahu ja'ala li ahli kulli millatin yawman yatafarraguna fihi lil ibada Allah ya zaba wa mutanen kowane addini wata rana wadda zata zama ranar ibada ce tsantsa waye ta khallawna fihi an ashghalid dunya a wannan rana ana buƙatar mutane su ainihin yi watsi da sauran rigingimu na duniya fa yawmul juma'ati yawmu ibadati ranar juma'a ranar bautar Allah ce wa huwa fil ayyami ka shahri ramadana fi shuhuri matsayin ranar juma'a a cikin mako kamar matsayin watan ramadana a cikin shekara watan ramadana wata ne da ake so mutane ya zama sun yi tafarrugi ga ibada tsantsa to haka ranar juma'a a cikin mako so ake zama rana ce da mutum zai tafarrugi ga ibada tsantsa wa sa'atul ijaba fihi wannan lokaci da ake da shi a ranar juma'a wanda aka ce ana amsa bukatu da muka ji karatu akan shi a baya ka lailatul qadari fi ramadana abokin gwamin shi a cikin ramadana shine daren kaddara din nan wali hadha dan haka ne kaga cewa man sahalahu yawmu juma'atihi wa salima salimat lahu sa'iru juma'ati wanda duk wunin juma'a ya same shi salin alin yayi ibada lafiyayya bai bata shi gaban za ba to salimat lahu sa'iru juma'ati gaba daya makon ma zai zama mishi lafiya da shine juma'ati anan mako wa man sahalahu ramadana wanda ya samu ingantaccen ramadan wa salima ya kubuta daga duk abin da ke bata azumi salimat lahu sa'iru sanati to in Allah ya so zai samu lafiyayyen shekara dindi wa man sahhat lahu hajjatuhu wa salimat lahu wanda ya samu yayi aikin haji lafiyayye kubutacce sahalahu sa'iru umrihi zai samu shekarun rayuwar shi gaba daya lafiyayyu fa yawmul juma'ati mizanul usbu'i ranar juma'a da shi ake auna kyan nagarta aikin mutum a bisa matakin mako wa ramadanu mizanu la'ani, shi kuma watan ramadana da shi ake auna kyan aikin mutum a mataki na ainihin shekara, wal hajju mizanu al'umri, shi kuma hajji shine ma'aunin gane kyan aikin mutum a mataki na rayuwar shi gaba daya. Jama'a kun ji ilimi irin na salaf ba, aina zaka ji katan nan ba irin sibul qayyim ba, ba zaka taba jin irin shi ba. Allah ya gafarta musu. Malam yace wa billahi tawfiq, daka wanda yake so ya gyara rayuwarsa sai ya gyara juma'arsa, zai samu kenan ya gyara kowane mako a cikin rayuwarsa, ya gyara azumi sai zama ya gyara ramadan, to ya gyara shekara lafiyayya kenan. Idan Allah ya bashi ikon zuwa aikin haji, ya kokari ya yi hajjin mabrur, wannan zai bashi dama Allah ya taimaka mishi ya gyara gaba ɗaya rayuwarsa. Allah ubangiji ya bamu dacewa. Arabi'atu wal 20, gaba ta 24 daga cikin siffofin ranar juma'a wanda take banta da su, annahu lamma kana fil usbu'i kal 'id fil 'am, yayin da ya zama juma'a a cikin mako kamar biki ce wanda ake yi ainihin idi a shekara, kana al'idu mustamilan ala salatin wa qurban, kamar yadda idin da ake yi na shekara akwai sallah ta ainihin idi, akwai kuma yanka da ake a sallah babba, akwai zakafid da kai da ake yi a sallah karama, waɗannan sune qurban din. To ita ma ranar juma'a sai zama a cikin ta akwai sallah akwai qurban, akwai neman kusanci ga Allah. Wa kana yawmul juma'a yawma salatin, ranar juma'a akwai sallah a cikin sa, ja'ala Allahu subhanahu ta'ajila fihi ila almasjidi badalan min alqurban. To abin da yake matsayin zakafid da kai game da karamar sallah, ko yake matsayin layya game da babbar sallah a al'amarin juma'a, shine fita da wurin nan. Jama'a kuna gane fikihin kuwa, kowane biki na al'ummar musulmai na shekara yana dauke da sallah, ibada kenan, yana dauke kuma da aikin da zaka yi na neman kusanci zuwa ga Allah, na zubar da jini ko taimakon talakawa. To a sallar azumi sai zama zakafi da kai tace wannan taimakon itace qurba, a sallar babba wannan layya na zubar da jini shine qurba zuwa ga Allah. Haka ga wanda yaje aikin haji, hadaya da zai shine qurba zuwa ga Allah. To a cikin bikin mako shine azumi, amin shine juma'a, ko akwai sallar juma'a itace a matsayin sallar idin, na daga cikin hujjar da yasa ake yin ta da safi cewa tana tsaye ne da sallar idi, na daga cikin da sai in suka gamu da juna ɗaya ke ɗauka matsayin ɗaya. Kaga duk wannan malam fada ba su san wannan karatun ba, tunda ba su san ma zawali ba, ba su san ma yaushe ne zawali ba, sannan su gane wanne ne ba wanne ba. Malamai ne da sunan malanta amma babu kwalitin malanta, ba ilimi ba karatu, ba su iya irabi ba, ba su san komai ba. Da gaske abin da ke mai da mutane malanta, abin da suka sani kawai cika cikin su da aljifan su da an so kudin al'umma su taskace su mai da sunansu, a ba su da sunan al'umma su karba agun al'umma da sunan musulunci, duka su hada su mai da shi nasu, fa jama'a fa au aikin abinda kawai suka iya kenan. Amma da zai karatu zube ban ƙwariya ta waɗanda na su ji jama'a na za su ji, mutumin da bai iya larabci ba zai iya karatu, mutumin da bai iya jawabin minti 15 ba da larabci ya zai iya malanta tsakani da Allah, malantan musulunci. Kamar a ce ne ga professor a ingilishi ba zai iya jawabi na minti 15 ba, in an ce je ma 200 level lecture ta awa biyu akan phonology ba zai iya ba. To wannan me amfanin shi a cikin ingilishi, gara kawai a harbe shi kawai, bai da wani amfani. Wallahi yanda ka san doki ya kare irin dadin nan kafin a gane cewa ana cin doki, in ya kare tunda baya da ruwa mai yake mishi, zo ake kawai a harbe shi dan shi ma ya huta, su ma su huta. To an aka ce ga malami ba zai iya jawabi na minti 15 da larabci ba, kuma wai sunan shi malamin musulunci, kuma har ya nada kanshi yana bada fatawa yana tinkarar masail amma, to wannan bala'i ya zo duniya jama'a, tashin alkiyama ya kusa, wuliyal amru li ghairi ahliha, abun bakin ciki kuma suke da rawani, suke da recognition, suke da sultan, da ka sai su dinga fada abin da suka ga dama. Amma in ba haka ba, ai ba a taba samun malami da ya kai malami a musulunci da yake musun halaccin sallar juma'a da safa ba, ba a taba samun wannan ba, indai malami ne sai dai ya tawili ya ce ba mazhabinsu bane, kamar malikawa gayatul amri kenan ta'wili, amma cewa babu shi addini wannan sahaba ragin dajjalanci ne jama'a. Saboda za a iya kawo mutum littafi tsakanin na hadisi da na fiqhu sun fi guda 100 na rantsi da Allah, duka kuma suna nan a nan sama. Wallahi za a iya cika keke nafi a kai musu littafin buhu buhu, duka a sa musu alama a musu wasalin wajen da su karanta. Indiya malami ne ba sa musu wannan, amma su waye masu musu? Jahiran gari wanda ba su sani ba, da kuma waɗanda aka nada malamai tunda ba a taɓa ganin malamai ba sai su ɗan acaɓa. Allah ya tsare mu. To ranar Juma'a in aka yi sallah, baya ga sallah akwai qurban. Me qurban din? Shine fita masallaci da wuri, wa qa'iman maqamahu, shike tsayawa matsayin wannan ainihin wato yanka ko zakkafi da kai. Fa yajtami'u lirra'ih fihi ila almasjidi as-salatu wal qurban, daka wanda ya fita masallaci da wuri ya samu abu biyu, ya samu sallah kuma ya samu ladan wannan yanka. Kama fi sahihaini, kama yadda zai a cikin hadisin Bukhari da Muslim, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man raha fi sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba banna, wanda ya fita da wuri a lokaci na farko da hantsi zuwa masallacin Juma'a, to kamar wanda yayi sadaka ne ya yanka raquma ne ranar layya. Sirrin kwatancen kenan da raquma, saboda wannan aikin na fita da wuri yana tsayawa matsayin yanka ne a ɗayan idin. Jama'a kuna jin ɗanɗanon ilimin salaf? Ba za ka taɓa jin irin waɗannan sirrorin ba sai kana kan tattafin malaman nan na ƙwarai, saboda malamai ne suna da ilimi ya kai iyakai ilimi, sannan ya bayyana suna da tsoron Allah, suna da san gaskiya. Shi yasa Allah ya tabbatar da sunayensu da littafansu, ake jin labarinsu, ana karanta maganganunsu, ana ƙaruwa, suna samun lada, ana yi ta musu addu'a, Allah yana ƙara ɗaukar darajarsu insha Allah. Amma ku da kuka ta tsiya ba ku rubuta komai ba, ba ku karantar da kowa ba, sai iya munafunci da haɗa kutun gwiwa, waɗanda dukka mutu ba a sake jin labarinka, sai dai a littafin Allah, fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa. Za kuma ka je lahira ka tabbatar da duk, za ka je ka yi jawabin duk ƙarerin da kawai Allah, duk sai ka yi jawabi ɗaya bayan ɗaya cewa kaza ƙarya ne, kaza ƙarya ne, babu kaza, kuma duk gashi ana ji ana gani, ka shafa idan ka toka ka ce ƙarya ne, duk za ka je ka yi jawabi. Duk masu cewa babu aljanu ba sa shiga jikin mutane ƙarya ne, babu zisan israha sai da annabi ya tsufa, duk waɗannan fa su ne fa the same crooks, su ne suke ta wannan zantukan fa jama'a. Su dai ba su so sunna annabi ta yadu, ba sa so a raye sunna, ba sa so, shi ne bakin cikinsu. Idan ba haka ba, ai abin ai celebrating ne cewa a garin Zaria an samu halin raye wata sunna ta fi shekara 100 ba aikata ta ba. Abin ai celebrating ne wannan, cewa wannan gari lalle garin sunna ne. Amma kun sa kanku bakin ciki da nunkufarci, Allah ya sa muku su ta da halaka ku sanadiya haka, dama ku dona amfani a cikin al'umma. Allah ya tsare mu. To shine sai ya ce wa man raha fi sa'ati thaniya fa ka'annama qarraba baqara, wanda ya tafi a lokaci na biyu kamar ya bada sadaka ko ya yanka saniya ne. Wa man raha fi sa'ati thalitha fa ka'annama qarraba kabshan aqrana, wanda kuma ya ainihin wato zo a lokaci na uku kamar ya bada sadaka ko ya yanka rago mai kahonni, wato rago lafiyayye kenan. To mafhumul mukhalafa, wanda kuma ya zo bayan an tada ikama, to matsayin shi ɗaya da wanda ranar sallah ba shi da layya, bai yi zakafi da kai ba, kaga tun a nan duniya ba abin da zai samu, domin wanda duk bai layya ba, da mutane suka saba ruwa ɗin nan sai dai ya ji ƙanshi. To ka kwatanta, idan aka ce ranar sallah kai ba ka yi ba, ɗan uwanka bai yi ba, ya kake jin kunci, ya kake shiga damuwa, ka rasa ma abin da za ka ci iyayen kwanakin nan ko? Dan babu masu abinci, ba a yi na gida, kuma kai ba ka yanka dabbar da za ka ci ba, to asarar da kai, ka kwatanta ta da wannan, shine zuwa da muke yi masallatai a makare jama'a asara ce. Ina fata mun gane wannan. Sannan wanda ke da istita'a yaki zuwa, to misalin shi shine misalin wanda ke da istita'a layya yaki kenan, wanda aka ce in ya zo masallaci ka bar shi shiga a cikin hadisi, ko kun fahimta, wanda babu wani uzuri na shari'a da ya hana shi fitowa sallar Juma'a da wuri, kawai yana biye wa duniya ne har lokaci ya kure. Kwatankwacin shi, kwatankwacin wanda ranar layya yana da wadata da zai layya, amma saboda rowa da kin ya ba Allah sai ya soke kudaden shi yadda galibin yan bariki suke shine a cikin hadisi aka ce wanda bai layyaba ko kai ya je masallacin mu Ibn Hazm yace idan yazo aka gane shi to a korai asa ya agaji su fita da shi ko kuma yi alƙawarin daga nan rago zai je siya in yi wannan alƙawarin ya rubuta wanda take aya kyale shi Allah ya tsare mu wannan hadisi ne a cikin Bukhari da Muslim da sauran tafai wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi hadhihi as-sa'ati ala qawlaini malaman fiqh sun yi sabani game da bayani akan wanne ne as-sa'a al-ula was-sa'a as-thaniya was-sa'a as-salisa na ranar juma'a zance biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin zantukan annaha min awwalin nahari cewa lissafin lokacin da za a dinga bada falalan nan yana farawa ne da zarar rana ta fito kaman karfe 8 ko 7 da rabi tun daga nan mala'iku za su zauna suna daukan attendance na masu zuwa masallacin juma'a wa hadha huwa al-ma'ruf min madhhab ash-shafi'i wa ahmad wa ghayrihima wannan shine abinda aka sani a madhhabin imamu shafi'i da ahmad dan hanbali da wasu malaman wasani zance na biyu annaha ajza'un min as-sa'ati as-sadisa ba'da az-zawali cewa ana yayyanka awa ta 6 ne bayan rana ta yi zawali ita za a gutsuntsuna zuwa gida-gida misali muƙaddara rana ta fito karfe 7 sai ka ce 8 9 10 11 12 to daga 12 galibi kaga an samu awa 6 ko kuma bisa ɗabi'a rana ta yi zawali a irin ƙasashen mu to daga nan tana yin zawali za su zo su kafa register ta attendance to wannan daga 12 zuwa karfe 1 ko 1 da rabi ko karfe 2 sanda za a fara huduba sai ka raba shi zuwa gida 6 in awa 1 ce ka raba ta zuwa minti 10-10 ko awa 2 zuwa minti 20-20 ko kwatankwacin haka gurgurdan dai hali to wannan minti 20 na farko duk wanda yazo za a bashi ladan sadaka da raƙumi minti 22 ladan sadaka da saniya haka haka har zuwa ta da ainihin wato kiran sallah wanda za a yi a hawo minbari a fara khutba wannan shine mazhabin malikiya jama'a game da wannan mas'ala wa hadha huwa al-ma'ruf fi madhhab al-maliki wa ikhtarahu ba'd ash-shafi'iyya wa ash-shafi'awa sun zabi wannan wa ihtajju alayhi bi hujjatayn sai kafa hujja da abu guda biyu ihdahuma abu na farko anna ar-rawaha la yakunu illa ba'd az-zawali cewa lafazin ar-rawah fita da ake ce marawah da yace marraha to in aka ce rawahi ba a nufin shi da komai sai wanda ya fita bayan rana ta yi zawali ma'ana rana ta gota daga tsakiya bari mu dinga faɗa da Hausa ko rana ta gota daga tsakiya ya ake gane haka shine idan ka tsaya ka kalli gabas zaka ga inuwarka ta koma gabas rana ta koma yamma shine ma'anar rana ta yi zawali akasin idan tana gabas inuwar na yamma ko kuma idan ta take zaka ga ka tsaya akan inuwarka idan ka daga ido zaka ga ranar kamar ta raba sama tsakiya daidai to wannan shine alhajira kenan rana ta tsaya cik ko kuma tana duha tana gabas ko kuma ta yi zawal ta kauce daga tsakiya saboda an ce manyan garin ba su san ma'anar zawali ba to az-zawalu shine gocewar rana daga tsakiyar sama ta yadda inuwa za ta koma gabas ita kuma ranar tana yamma Allah sa sun fahimci wannan gwaru-gwaru to shine sai ya ce wa huwa muqabilul ghudwi ghudwi shi zawali yana kishiyantan asubanci ko jijjifi shine ghudu allazi la yakunu illa qabla az-zawal wanda shi kuma baya yiwuwa sai wanda ya fita kafin rana ta take a tsakiya qala ta'ala Allah yace ghuduha shahrun wa rawahuha shahrun iska wanda ke daukan annabi Sulaiman ne ko tana yin tafiyar wata guda a cikin ainihin safiya da tafiyar wata guda a cikin yammaci tafiyar da za a yi wata biyu ana yi to wannan iskanu suna yi ma annabi Sulaiman shi a cikin wuni guda qala al-jawhari al-imam al-jawhari yace wala yakunu illa ba'da az-zawal irin wannan rawahu baya kasancewa sai bayan zawali hujjar ta farko kenan Al-hujja thaniya, hujja ta biyu, anna salafa kanu ahrasa shay'in alal khair. Salaf sun kasance sun fi kowa kwadayin alkhair. Walam yakunu yaghduna ila al-jum'ati min waqti tulu'i shamsi. Amma kuma ba a samu a tarihance suna fita sallar juma'a da zarar rana ta fito ba. Wa ankara malikun at-tabkira ilaiha fi awwalin nahari. Imam Malik yana kyamar ka fita sallar juma'a da safi karfe 8 ko 9 ko 10 ka kama hanyar masallacin juma'a. Imam Malik yana kyama haka. Wa qala yace lam nudrik alaihi ahl al-madina. Mu su maliku ba mu riski mutanen Madina suna yin haka ba. Dama a Malik ja da irin wannan. Saboda sun taso ne a garin da nan ne cibiyar musulunci. Ƴaƴan sahabbai ne galibi da jikokin su sai Imam Malik suka rayu a cikin su. Da ka qaribul ahd ne bi asrin nubuwa zamanin. To duk abin da aka ga mutanen Madina suna yi na al'ada akan dauka cewa to al'ada ansar ne. Al'adan mutanen Madina ne mutanen alkhairi. Manzon Allah ya gansa suna yi bai hana su ba dan haka abin alheri ne. Wanda ko ba a yi sai Maliku yana yawan cewa mu ba mu san ana yin wannan ba. Sai Malikiya suka dauki ka'ida cewa amalu ahlil Madina na daga cikin hujja a cikin usulul fiqh. Duk da yake waɗanda suka ja da su sun musu jayayya ba kankanuwa ba game da wannan. Wanda yake son ganin bayanai sai kuma littafin usulul fiqh musamman littafin Ibn Hazm shine al-ihkam fi usulul ahkam da littafin ainihin malam ainihin wato Shaukani shine na usulul fiqh. Me sunan shi? Irshad al-Fuhul, na'am, Irshad al-Fuhul na al-Imam Shaukani da makamantan su. Zaka samu bayani dalla dalla akan hukunce-hukunce da suka shafi masadir shari'a irin waɗannan istishabul hal shar'u man qablana da shi wannan amalu ahlul madina da ire-iren su. Wallahu ta'ala a'lam. Da zama kun ji hujjojin su sai ce wahtajja ashabul qawlil awwal, masu zancen farko waɗanda suka ce ana nufin ka fita da safi karfe 8 8 da rabi 9 10 har zuwa abin da ya sawwaka kai sauri ka je ka kama waje a masallaci kusa da liman sahu na farko. Su kuma suka kafa hujja bi hadisi Jabir radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama yawmul jum'ati sinta asharata sa'a, cewa ranar juma'a awa ce guda 12, wunin juma'a awanni ne guda 12. Wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi, mun karanta shi a bayar da takhrijin sa. Qalu was-sa'atul ma'huda, waɗannan lokuta kamar yadda aka saba a bisa al'ada, hiya sa'atul lati hiya sinta asharata sa'a, sune dai awa 12 da ka sani na wuni. Dan ka dauki wuni ordinary gama garin wuni awa ce guda 12, ma'ana daga fitowar rana zuwa faduwarta. Idan muka dauka rana na fitowa karfe 6 zuwa da rabi, sai ka ce 7 da rabi, 8 da rabi, 9 da rabi, 10 da rabi, ko 11 da rabi, 12 da rabi, karfe 1 da rabi, karfe 2 da rabi, 3 da rabi, 4 da rabi, 5 da rabi, 6 da rabi, zuwa 6 da rabi za ka ga rana ta fadi. Waɗannan sune sanannun awoyi na al'ada guda 12 wanda sune rabin kwana, ma'ana rabin rana guda, sauran kuma sune dare, ko to ana nufin, suka ce ana nufin waɗannan awoyin ne sanannu. Wa hiya nau'ani, awoyin iri biyu ne, akwai sa'atun ta'adiliya wa sa'atun zamaniya. Akwai sa'o'i waɗanda suke maye junan su, shine daga hantsi sai rana kuma ta daga zuwa zafin rana, sai kuma a dauka zuwa la'asar, sai kuma zuwa almuru. Misali kaga lokaci wanda yake maye junan sa, wani na ainihin wato zuwa sai ya kauda daya, kamar yadda rana ke zuwa ta kauda dare, dare yazo ya kauda rana. La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa al-layli sabiqu an-nahar. To akwai kuma sa'atun zamaniya, sune awoyi na lokaci. Yanzu karfe 8 ne, bayan nan karfe 9, bayan nan karfe 10 har zuwa wuni ya kare. Qalu suka ce wa yadullu ala hadha al-qawl, abinda ke nuna mana wannan shine annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama innama balaga bisaati ila 60, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa da lissafin ne zuwa awa 6 kawai, zuwa sa'o'i guda 6. Walam yazid alaiha, bai kara ba. Sa'ar farko ita ce ta wanda yayi bada sadakar raquma, ta biyu shine mai saniya, ta uku shine memene shine mai ainihin rago wanda yake da ainihin wato kaho lafiyayye ta hudu ita ce wanda ya bada kaza ko ta biyar ita ce wanda ya bada kwai haka ne ta shine ita ce wanda yazo akan lati bai samu komai ba kaga iya na annabi ya tsaya alisafin ko ina fata mun gane wannan sai ce walam yazid alaiha walau kanat as-sa'atu ajza'un sigaran ajza'an sigaran min as-sa'ati allati tuf'alu fiha al-jum'a lam tanhasir fi sittati ajza'in bi khilafi ma idha kana al-murad biha as-sa'ati al-ma'huda yace da ku annabi yana nufin a dauki awa dake kafin juma'a a rarraba ta ne zuwa gida shida ta dobi da bai tsaya zuwa gida shidan ba dan zaka iya raba ta wata kila zuwa fiye da shida wani yazo a minti 10 farko wani a minti 10 karke to wani kuma sai an tada sallah ma zai zo kaga kenan gurgurdan zuwan mutane za a iya raba wannan awa fiye da shida amma dan ka gane yana magana akan awoyin rana ne to kawai sai ya lissafa maka su da awoyin rana yau fa ibnul qayyim kuma ya koma geography ne ko ya kuma lissafin yanayi da lokuta da makamantan su dan waɗannan malamai ne dama cikakkun malamai ba malamai ne zalla ɗan arabiya ba ba kuma ɗan boko ne zalla wanda suke batattu ba sun hada dukkanin ilmomi ne na rayuwa da na addini ilimin rayuwar ma suna sanya ilimin addini ne su tace shi da aka ga littafan shi irin su ainihin wato at-tibbun nabawi suna dauke da sirrori na ilmomin addini da rayuwa bayar da magani da cututtukan zuciya da cututtukan jiki da bayani akan wato wasu halittu da abin da ke cikin tsire-tsire na ma'adinai da abubuwa masu amfani wajen sirrorin magani ma'ana yana magana da ɗan botani yana yi da ɗan zoology yana yi da ɗan arabiya da ɗan kowa Allah ya gafarta musu da haka yake cewa wa dakhalat na'am fa inna sa'ata as-sadisa mata kharajat wa dakhalat as-sabi'a domin wannan awa ta shida da zaran ta kare an shiga awa ta bakwai shine kimanin karfe 1 kenan ko makamancin ta kharajal imam sai ga liman ya fito wa tuyati as-suhuf sai a dauki takaddun nan na attendance sai a rufe su walam yuktab li ahadin qurbanun ba'da zalika babu wanda za a bashi wani lada na zuwa da wuri ko zuwa a makar bayan nan kama jaa musarrahan bihi fi sunan abi dauda kama yadda yazo qarar a cikin littafin sunan ta al-imam abu dauda min hadisi aliyin radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace idza kana yawmul jumaa idan ranar jumaa tayi gharati ash-shayatin bi rayatiha ila al-aswaqi sai shaydanu su yi jijjibi su tafi kasuwanni da tutocin su na batar da mutane fayarmuna nasa sai su dinga jifan mutane bitarabifi aw ar-raba'ihi suna jifan mutane da ainihin igiyoyi waɗanda suke daure mutane asalin ar-raba'if shine daga raibasa duk wani abu da za a daure wani da shi ko abin da zai hana mutum tafiya kamar burki haka ko kamar linzami da za a sanya wa doki ko igiya da za a daure wani abu sunanta raibasa ko to jam'in ta ar-raba'if wa yubassitunahum 'anil jum'a su dinga sanya mutane suna yin nauyin jiki kas tafi sallar juma'a wa taghdul mala'ika su ko mala'iku su ko sai su tafi da sassafe fa tajlisu ala abwabil masajid sai su zauna a kofar masallatai fa yaktubuna ar-rajula min as-sa'ati sai min sa'atin sai su rubuta mutum a lokacin da yazo war rajula min sa'ataini da mutumin da yazo a awa ta biyu hatta ya kharuja al-imamu hal liman ya fito sai dai wannan hadisi jama'a bai inganta ba Mala Albani a cikin littafin Da'iful Jami' as-Saghir a lamba ta 1670 ya tabbatar da raunin wannan riwaya ta al-Imam Abu Dawud wallahu ta'ala a'la qala Ibn Abd al-Barr sai malan yace al-Imam Ibn Abd al-Barr an-Namari a cikin littafin al-Istizkar da littafin shi ɗayan shine at-Tamhid lima fil Muwatta min al-Ma'ani wal Asanid yace ikhtalafa ahlu al-ilm fi tilka as-sa'ati malamai sun yi sabani game da waɗannan lokuta fa qalat ta'ifatun minhum sai wasu daga cikin malamai suka ce arada sa'ati min tulu'i shamsi wa safa'iha yana nufin awoyin da za su faru tun daga fitowar rana sa'ad da aka ganta gatanan gare gare wal afdalu indahum, masu wannan zance a wurin su abin da yafi, at-tabkiru fi zalika al-waqti ila al-jum'a, mutun yi gaggawa ya tafi sallar juma'a da safe karfe 8 ko 9 ko 10, wa huwa qawlu thawri wa abi hanifata wa shafi'i. Wannan shine magana al-imamu sufyanu thawri da abu hanifa da al-imamu shafi'i, Allah ya gafarta musu gaba daya. Wa aktharul ulama, da kuma malamai da yawa, bal kulluhum yastahibbu al-bukura ilaiha, kusan dukkanin malamai suna ganin mustahabbi ne a fita aje sallar juma'a da wuri. Qala ash-Shafi'i rahimahullahu walau bakkara ilaiha ba'd al-fajr, da mutum ma zai fita sallar juma'a da zaran an yi asuba kawai ya bar gida ya tafi sallar juma'a. Wa qabla tulu'i ash-shamsi, tun kafin rana ta fito, kana hasanan, da ya kyauta sai ran juma'a da an yi asuba kawai sai kawo a tabaka ta masallaci kaje ka zauna kai ta jiran sallah inda zaka yi kada ka kyauta har a zo ayi, ko karfe 9 ne ko 10 ne ko 12 ne, oho har dai a zo ayi. Wa zakara al-asram, asram ya ambata daga al-imamu Ahmad kiran qala qila li Ahmad ibn Hanbal, aka ce wa Ahmad dan Hanbali, kana Malik ibn Anas yaqulu, al-imamu Malik ya kasance yana cewa la yambagi tahjiru yawmal juma'a bakiran, bai dace a dinga gaggawan fita juma'a ba da sassafe. Fa qala, sai imamu Ahmad yace hadha khilafu hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yau Maliku raddi kenan, yace wannan ai ya saba hadisin manzo Allah, yanzu ba Maliku ake kallo ba, ana kallon hadisi ne kawai jama'a, in hadisi yabo kawai babu wani wanda ake kalla kowai, yace wannan ya saba hadisi yayi. Wa qala, yace subhanallahi, ya tasbih yace ila ayi shay'in zahaba fi hadha, me ya kai Maliku yake wannan fatawa, ai ba irin fatawar shi bace wannan. Wan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu, alhalin manzon Allah yana cewa kal muhdija zuran, wanda ya fita da safe kaman yayi hadaya da raqumi. Qala, sai imamu Ahmad yace amma Malikun, sai shi malan wannan kenan mai bayani shi Ibn Abdul Bari yace amma Malikun, فذكر يحيى بن عمر ان حرملا انه سال ابن وهب ان تفسير هذه الساعات, شي مالك ان با ذا لبارين cewa يحيى دان عمر يا امبتا cewa ان تنبئي مالك يا تنبئي ابن وهب game da wannan lokaci ahwa alghadu alghuduhu aw min awwal sa'atin nahar, wato ibn wahab ya tambayi an tambaya game da mas'alar cewa an tambayi Ibn Wahabin game da shin fita da sassafe ne, au innama arada bi hadhal qawli sa'atir rawahi, koko yana nufin lokuta bayan rana ta riga ta ainihin gota. Fa qala Ibn Wahabin, sai Ibn Wahabin yace sa'altu Malikan an hala, na tambayi malamin mu inji Abdullahi dan Wahab, na tambayi malamin mu Maliku game da wannan. Fa qala amma alladhi yaqa'u bi qalbi, abinda nake ji a zuciyata, abinda na natsu da shi, fa innahu innama arada sa'atan wahidatan, annabi yana nufin wani lokaci ne kwaya daya, takunu fiha hadhihi sa'atu, a cikin wannan lokaci ne za a gutsuntsina kamar yadda muka kwatanta. Marraha min awwali tilka sa'a, wanda din ya fito da wuri a farkon wannan lokaci, aw thaniya, ko kuma a tsakiyanta na biyu, aw thalisa, ko a tsakiya na uku, aw rabi'a, aw khamisa, aw sadisa, ko a lokaci na hudu ko na biyar ko na shida a cikin wannan awa, shine zai samu gurgurdan ainihin wannan lada da aka ambata ga kowane yanayi. Wala lam yakun kadhalika, da ba haka bane, ma sulliyatul juma'atu hatta yakuna an-naharu tis'a sa'atin fi waqtil asr, yace inda ba haka ake nufi ba, to ba za a yi sallar juma'a ba sai can wajen karfe hudu ko biyar karfe lokacin la'asar, au qariban min dalika, ko kusa da haka. Sai malam Ibn Abdul Bari yake cewa wa kana ibn Habibin yunkiru qawla Malikin hadha, akwai babban malami ba Maliki ne, Abdul Malik dan Habib dan Sulaiman al-Qurtubi, babban malami daga cikin malaman Malikiya wanda ya rayu a karni na uku ne, ya rayu Maliku na duniya, sai Ibn al-Majishun sune malaman sa, ya rasu a shekara ta 238 kamar shekara 1200 kenan yanzu, ko da 199. Wannan malami Ibn Habibin babban malami ne, masanin hadisai, amin masanin fiqhu, duk da an ce ba malamin hadisi bane, tarihin sa nan a cikin Sirru Alamin Nubala mujalladi na 23 in ba na manta ba. jikan sahabi ne mai suna Abbas, Abbad ibn Mirdas, daga cikin sahabban da suka zauna Andalus. To duk sanda ka ji a cikin fiqhun Malikiya an ce Ibn Habib, shi ake nufi Abdul Malik Ibn Habib Al-Qurtubi, baba malami ne Allah ya gafarta mishi. Sai yace, sai shine Ibn Abdul Bar yake ce mana, wa kana Ibn Habib yunkiru qawla Malikin haza. Ibn Habib ya kasance yana kyamar wannan magana ta Imam Malik, kuma yana mai mishi da martani. Wa yamilu ila al-qawl al-awwal, yana karkata zuwa ga zance na farko, wanda yake karkata ga cewa waɗannan lokuta suna farawa ne tun safiyar Juma'a. Wa qala, sai Ibn Habib yace, wa yadulluka annahu la yajuzu sa'atin. Wa qala, yace qawlu Malikin hadha tahrifun fi ta'wil al-hadith. Ibn Habib yace magana Imam Malik din nan canza magana ne, tahrifi ne a cikin fassara hadisi, muguwar magana ce. Wa muhalun min wujuhin, kuma zance ne da ba zai yiwu ba ta fuskoki da dama. Wa qala, yace yadulluka annahu la yajuzu, daga a cikin abin da ke nuna maka cewa abin ba zai yiwu ba, sa'atun fi sa'atin wahida, a ce awoyi kuma a cikin awa daya. Ya saba wa lissafi, manzo Allah ya ce awa farko ga ladanta, awa ta biyu ga ladanta, har awa shida. Kai kuma Malik ka ce awa daya ce za a soka duk wannan awoyin a cikin su. Kaga wannan ya saba ordinary arithmetic. Sannan sai ya ce baya ga haka kuma, anna shamsa innama tazulu fi sa'ati sadisa minan nahari, sannan kuma rana tana gotawa ne a awa ta shida a cikin wuni, kamar kwatankwacin 12 na rana ko baya haka kadan. Wa huwa waqtul azani, kuma shine lokacin kiran sallar sallar Juma'a. Wa khurujul imami ila al-khutba, shine lokacin da liman ke fitowa. Fadalla zalika ala anna sa'ati min hadha al-hadithi hiya sa'atun nahari al-ma'rufat. Kaga wannan yana nuna maka cewa abinda ake nufi da awoyi a wannan hadisi sune awoyin wuni waɗanda suke sanannu. Fa bada'a bi awwali sa'atin nahari, da haka manzon Allah ya fara ambatan awa ta farko a cikin awannin wuni. Fa qala man raha fi sa'ati al-ula, yace wanda ya fita a awa ta farko, fa ka annama qarraba badna, kaman yayi ainihin yanka, yayi sadaka da raquma. Thumma qala fi sa'ati al-khamisa bayda, a cikin awa ta biyar kuma yace kamar mutun yayi sadaka da kwai. Thumma qata'a at-tahjiru, daga nan kuma ladan da za a ba wanda suka fita da wuri ya yanke. Wahana waqtul azani, lokacin kiran sallah yayi. Fa sharhul hadisi bayyana bayyunun fi lafzihi, sharhin hadisin ya bayyana qarara a cikin lafazin sa. Duk wannan maganganun malam Abdul Malik ne dan Habibu, wanda yake maiwa da Imam Malik martani, Allah ya gafarta musu gaba daya. Sai malai ya ci gaba da cewa walakinahu hurrifa an mawdu'ihi, amma wannan hadisi kaji waɗancan malamai namu sai suka karkatar da shi daga ma'anar shi. Wa shuriha, akai mishi sharhi bil khulfi min al qawli, da zance wanda yake mai kunci. Wa ma la yakunu, da abinda ba zai yiwu ba. Wa zahada sharihuhu an nasa, kaga mai wannan sharhin ya sanya mutane sun nisanci. Fi ma ragabahum fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ya ja mutane zuwa ga nesanta daga abinda manzon Allah ya kwadaitar da su. Duk wannan faradin Maliku ake wa shi ba jama'a. Min at-tahjiri fi awwalin nahari, abinda manzo Allah ya sa musu shi su kwadaita akan yin sa na fita da wuri zuwa sallar Juma'a a farkon wuni. Wa za'ama anna zalika kulluhu inma yastami'u fi sa'atin wahida, wannan mutun ya riya cewa duk wannan abun wai a bashi a cikin ainihin awa kwaya daya, qurba zawali shamsi, wacce ke kusa da gotawar rana. Qala, sai ya ci gaba da cewa wa qad ja'at al-athar bi at-tahjiri ila al-jum'ati fi awwal an-nahari, kuma dai yayi ne mu dai mun samu hadisai waɗanda suka zo da bayani akan lalle lalle a dinga fita da wuri ranar sallar Juma'a. Wa qad suqna zalika fi mawdhihi min kitabin wadhi min kitabi wadhi as-sunani bima fihi bayanun wa kifaya, malam dan Habibu yace mun kawo waɗannan bayanai a cikin littafin mai suna al-wadhiha, sunan littafin kenan, akwai shi an buga shi ba dadewa ba, littafin wajen mujalladi 18 na ainihin fiqhu na hadisi, sharhi ne da bayani akan mazhabobi da hadisai yadda kaga muhalla ta Ibn Hazm, sunan littafin kenan shi wannan malamin Abdul Malik dan Habib al-wadhiha fi sunani, yace mun yi bayani a can bayanin da ya wadatar. Jama'a kun ji raddin da wannan malami ba Maliki, yake wa limamin malikiya gaba daya sai limamin malikiya yayi ma wani hadisi tawili wannan haka dabi'an malamai suke idan ka taba hadisi to ba a kallon ka annabi kai ake kallo sai an gama kare mutuncin shi da darajar shi sannan sai a baka uzuri ko a ce Allah ya gafarta maka amma a lokacin babu wannan tunanin sam to sai shi Ibn Abdul Barri da yake lauya ne na malikiya sai ya ce hadha kulluhu qawlu Abdul Malik ibn Habibin duk wannan fazancen malam Abdul Malik dan Habib ne thumma radda alaihi Abu Umara Ibn Qayyim yace bayan da kaji wannan zancen bari kuma ka ji mai da martanin da ainihin malam Al-Qurtubi Ibn Abdul Barri ya masa wa qala sai yace hadha tahamulun minhu ala Malik rahimahullahu ta'ala wannan ai cin mutunci Imam Malik ne wannan bai dace ba ya dauki zafi akan Imam Malik fa huwa allazi qala al-qawla allazi ankarahu Imam Malik shine ya faɗi wannan magana da Ibn Habibin yake musunta kaga ai bai ambaci Imam Malik ba duk magana da yace wani yayi kaza wani yace kaza babu inda yace Malik amma shi yanzu Ibn Abdul Barri ya san wake da irin wannan magana kuma mai gidan shi ne a mazhabi yace wannan cin mutuncin Maliku ne irin da suke mana dinnan yanzu ko sai ya ce ya Albani ya zagi Malikiya Albani ya zagi wani ko bai ambaci sunan shi ba amma dama zagin kasuwa wanda yayi ya san da wanda yake wanda aka yi da shi shi ma ya san inda shi yake ya sani amma ba kira sunan ka ba kai suna kanka asiri oho ko kota aka je za a ce ya kira sunan ka bai kira sunan ka ba ba da kai yake ba kai ne kace da kai yake za a iya faɗan magana duk a faɗi sifofinka a ce wata jam'iyya mai kaza ko wata ƙungiya mai kaza ko wani mutum iri kaza ko wani malami mai siffa kaza wanda duk wanda ya san ka ya san mas'alar zai gane da kai yake kuma kai ma ka gane da kai yake shine irin wannan shine gaji ya ce haza tahamulun minhu ala malikin rahimahullahu ta'ala wannan cin mutunci Imam Malik ne daukan zafi ne akan Imam Malik fa huwa allazi qala alqawl allazi ankarahu waj'alahu khulfan wa tahrifan min at-ta'wil maliku ne ya fadi wannan zancen da ibnu habibin yake kyama ibnu habibin ya maida zancen yace wato zance ne mai kunci da kuma harrafa ma'anar hadisi wallazi qalahu malikun tashhadu lahu al-atharu as-sihahu min riwayati al-a'imma zai fara aikin national lawyer yace abinda maliku ya fada ya kai dan habibu da kai mai karatu ai akwai hadisai ingantattu riwayoyin malamai wanda ke goyon bayan fatawan maliku waye shahadu lahu aidan al-amalu bil madinati indahu kuma aikin mutanen madina ya sheda haka wa hadha mimma yasihhu fihi al-ihtijaj bil amal kuma irin haka na daga cikin abin da yake zama hujja wajen aikata abu li'annahu amrun yataraddadu kullu juma'ati domin sallar juma'a abu ne da yake maimaituwa kowane mako la yakhfa ala ammatil ulama'i bai yiwa ya buya ga malamai don aka ce mutanen Madina ba su sani ba alama ne akan cewa ba haka ake ba kenan fa min al asari allati yahtajju biha malik daga cikin abin da maliku ke kafa hujja da shi akan cewa kar ai sallar juma'a kar ma a fita zuwa sallar juma'a sai kusa da sallar ma rawahu az-zuhri an sa'id ibn al-musayyib an abi huraira an annabi sallallahu anna annabi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah ya ce idza kana yawmul juma'a idan ranar juma'a tayi qama ala kulli babin min abwabil masjid malaika za a samu mala'iku sun zauna a kofar kowace kofa daga cikin masallaci yaktubuna nasa suna rubuta sunayen mutane al awwala fal awwala faskum fasabqo wanda ya fara zuwa a fara sa sunan shi wanda ya zo bayan shi a sa sunan shi a matsayin na biyu fal muhajjiru ila al juma'ati kal muhdi badna wanda ya zo da wuri kaman wanda ya hadaya da raƙuma thumma allazi yalihi wanda ya zo bayan shi kal muhdi baqara kaman wanda ya sadaka da saniya thumma allazi yalihi sai wanda ya zo a bayan shi kal muhdi kabshan kaman wanda ya hadaya da rago thumma zakara dajajata wal bayda sannan ya ambaci kaza da kuma kwai fa idza jalasa al imamu tuyati sufu idan liman yazo ya zauna akan minbari yana jira a kira sallah ya fara huduba sai a rufe wannan littafai wastama'u al khutba sai mala'ikun su ma su taho sauraron huduba wannan hadisi mun karanta shi a baya Bukhari ya fitar da shi da Muslim da Imam An-Nasa'i. Qala sai Ibn Abdul Bari yace ala tara ila ma fi hadha al-hadith, kai baka kalli wannan hadisi ba, fa innahu qala, kaji abin da yace yaktubuna nasa, suna rubuta sunayen mutane, al-awwala fal-awwala, na farko sannan na biyu, fal-muhajjiru, wanda ya fito al-dahajara ila al-jumu'a, zuwa ga juma'a, kal-muhdi badna, kaman wanda ya hadaya da raƙuma, thumma allazi yalihi faj'ala al-awwala muhajjiran, kaga sai ya sanya na farkon ya fito da lokacin da ake ce ma al-hajira, to kaji hujjar su, tunda aka ce muhajjiran to yaushe ne hajira, fitowa bayan rana ta take, daga wanda ya fito da wuri shine wanda ya fito a bisa wannan fatawa, wanda ya fito karfe 12 ko 12 da kwata san da rana ta take din nan tai dodar, shine fita al-hajira, inji Ibn Abdul Bari, jama kun ji lauya na ilimi ko. وهذه اللفظه انما هي ماخوذه من الهاجره والتهجير, yace wannan lafazin nan muhajjiran an dauko shi daga alhajira da kuma attahjir, wadhalika waqtun nuhud ila aljum'a, wannan shine lokacin da ake fita a tafi juma'a, walaysa dhalika waqta tulu'i shamsi, hajira ba lokacin fitar rana bane, li'anna dhalika alwaqti, domin shi wannan lokaci laysa bihajiratin wala tahjirin, lokacin fitowar rana ba a ce mishi hajira, ba a ce mishi tahajiri. Wa fil hadisi thumma alladhi yalihi, thumma alladhi yalihi, kaga daga nan kuma sai wanda ke bayan shi, sai wanda ke bayan shi, walam yadhkur sa'a, bai ambaci lokaci na biyu ba, anan bai ambaci lokacin, bai ce ka wanda ke bayan wancan, wanda ke bayan wancan. Qala sai yace wa turqu bi hadha al-lafzi kaseera, nassoshi ko kuma isnadoji sun zo da wannan lafazin da yawa, mazkura fit tamhidi, na ambace su a cikin at-tamhid, a zahiri nan ibnu qayyim yana daukowa ne kenan daga al-istizkar, shi sanan ya ambace cewa malamin ya ce ya ambata a cikin at-tamhid, wa fi ba'dha, a cikin wasu hanyoyin an fadi al-muta'ajjilu ila al-jum'ati kal-muhdi badana, wanda ke gaggawan fita juma'a to kaman wanda ya bada sadakar raquma ne, wa fi aktsariha al-muhajjiru kal-muhdi jazuran, a mafi yawan isnadojin kuma sai zo da lafazin al-muhajjiru, wanda ya fita da rana tsaka al-hadith, wa fi ba'dha, a cikin wasu su kuma ma yadillu ala annahu ja'ala ar-ra'iha ila al-jum'a fi awwal as-sa'ati kal-muhdi badna, an samu wasu riwayoyin da suke nuna cewa wanda ya fita yayi rawahi to daidai yake da wanda wato shi ma yana da ladan badna, wa fi akhiriha kadhalika, wa fi awwal as-sa'ati as-thaniya kal-muhdi baqara, aka ce kuma a farkon awa ta biyu kaman wanda yayi sadaka da raquma da saniya, wa fi akhiriha kadhalika, a ƙarshe kuma haka. Wa qala ba'du ashabi ash-shafi'i, wasu daga cikin ƴan mazhabin shafi'iyya suka ce lam yurid sallallahu alaihi wasallama bi qawlihi al-muhajjir, har yanzu magana ce yake daukowa daga Ibn Abdul Bari, bayan da ya kawo ya goyi bayan fatawar Maliku, sai yana so kuma yanzu ya ƙara mata ƙarfi da maganar wasu malamai a wani mazhabin, kenan yana muka cewa ba a malikiya ne kadai ake faɗa wannan zancen ba, yace waɗannan shafi'awa suka ce al-muhajjiru ila al-jum'a kal-muhdi badna an-nahidu ilayha fil hajir wal hajira, manzon Allah baya nufin da yace wanda ya fita sallar juma'a da wurwuri kaman ya bada sadakar raquma, manzon Allah baya nufin wanda ya fita cikin garjin rana, wa inna ma arada tarika li ashgali, yana nufin wanda yake yin komai, wa amali yake yin duk wani aiki da yake da shi, min agradi ahli dunya, na ayyukan duniya ya zama a ranan ka soke duk wani aiki, tafiya, zaman shawara, meeting, zuwa kasuwa, zuwa cefane, kasuwanci, zaka je gini a site, kana da aiki a gonarka, zaka kai gyaran babur dinka, komai ka ki hankalinka kai dawo jikinka, sai kaga ayi juma'a, kai da kasa idan kana daurin aure wanda kasa akwai rikici a kasa hala za a iya fasawa, kai ne wakilin mai san auren, kuma akwai wani kawun yarinyan bai yadda ba, ana fata dai an yi addu'a, an tura dattawa sun ba shi hakuri, hala yau yadda ya karba abin da za a bayar, to kaga hankalinka zai tashi, kai nan kai can kai can, duk wani an aka ce maka motsa ta yi faci zaka ce a batta, sai an gama daurin auren nan ko, to abinda ake nufi kenan anan, wai wanda yake ya bar komai ya hankalin shi kawai ya koma kan juma'a koda a makare yazo to shine da wannan ladan kaji wannan tawilin kuma jama'a sai yace kal muhdi badna wa zalika ma'khudun min al hijra suka ce at tahajiru nan an dauko shi ne daga hijira shine kaura huwa tarkul watani ma'ana wanda ya kaurace mu ayyukan duniya ya tinkari aikin ranar juma'a wan nuhudu ila ghairihi ka bar garinku ka koma wani gari wa minhu summiyal muhajiruna dan da shine ake ce masahabai muhajirai yan kaura kaji wani tawili da yafi wancan muni wa qala shafi rahimahullahu uhibbu at-tabkira ila al-juma'a imamu shafi yace ni dai ina son mutun ya fita da wuri yaje juma'a wala yu'ta wala tu'ta illa mashiyan kar kuma aje juma'a sai da kafa mun garanta a baya ko hadisi Abu Dawud da cewa wanda yaje da kafa yafi lada har muka yi magana akan cewa jama'a musamman wanda suke kusa su saba da zuwa a kafa yana daga cikin sunnar zuwa masallaci a taho a kafa dan mun karanta hadisin na Abu Dawud wanda yake cewa wanda yazo masallaci ya taho a kafa walam yarkab rakuban bai hau wani abin hawa ba aka faɗi falalashi za a gafarta mai zunuban shi gabaki daya to da haka mutumin da ke nan kusa da masallaci ko ma wani masallaci ne ka kirga kusancin da a ɗabi'ance za ka iya tafiya da kafa to ka tafi da kafa yafi musamman kuma a wannan zamanin da ake bala'in sace-sacen roba-roban nan kaga in baka zo da shi ba ka katange yanayi ko ina fatan mun gane wannan ko ba dan Allah ba sai ka bar roba-robanka a gida ka taho da kafa masallaci kilomita daya 500 meters wani ma ƙasa da haka amma sai mutum ya zuro a guje da mota ba wurin parking ba wurin da zaka samu ka yi a natse sannan kuma ka fawwace kanka wannan ladan da ke da haka jama'a mu saba da zuwa masallaci a kafa ko ba kuma kuma zaka yi motsa jininka ka dan rage abin da ke jikinka na chlorine ne ko fat ka rage dan in ka dan yi zufa din nan zaka dan rage wani nauyi haka a jikinka sai zaka ga mutanen mu idan aka je aikin haji ko umara da mutum ya yi shaudi daya ko biyu sai ga yana haki kamar bujimi saboda nan Najeriya kullun akan abun hawa yake yanzu ne da aka shiga ukuwa kawai ta mai fa mutane suka aje abubuwan hawan su ba amma nan da kasar layin nan bakin gaskiya layout din bakin gaskiya corporation din nan wala wani bai zuwa da kafa sai ya hawo mashin mafi yawan mu haka muke ba haka bane lafiya ce duk muna ciki da haka muke kawai dai mu buga mu tafi mu je mu dawo ba daidai bane hadha kulluhu kalamu abi umar malam yace duk wannan zancen abu umar ne ibn abdul bari to karatu yayi karatu mun ji irin tawilin da malam yayi Allah ya gafarta mishi da abin da ya kaito zamu je kuma mu ji amsar da ibn qayyim zai bashi daga sauran malamai duk zai warware mana waɗannan shibohi da suka kawo dan tabbatar da cewa lalle ana fita juma'a da wuri aje ayi kamar idan an ga dama ma ana iya yin ta da wuri din insha Allah zamu saurara ana insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi